Ya gurin zai yi kamar kufai kamar ba ma nan taruwa babu kida akwai mu bari kenan mu buga ko wasu ba su nan sana'ar kenan tunda na ce sama mata an saman shi kenan mai zani daura zanin ki za mu fara kenan ga zare da abawa ga iri da makwarwa na sani kwai rawa da kunji gangar gunja
kanata
so ku ji amana kidan mata tunda ba na yara ba amada kidan mata wani sauti da ba na yara ba
hey sama aba sama hey aba hey bo
hey nai nai arikin mutane na anki anki maganar tana cina ina suke ne ko sun tsaya kwana ko dai samance ta wayan kasan nisa bari mu yi wagun ram da batun mu tattausa a ci babiya sunan kasuwar kida
yawwa
so ku ji amana kidan mata sautin da ba na yara ba palke ayya gane martabar marke duk na cin kuda yana kallo wai da gurin zama cikin wake ki kudi bushiyar gamji shura mai sara ai Allah ne yake nufin sike
ta ta ta
so ku ji amana kidan mata sautin da ba na yara ba amana kidan mata
another gbedu from nigerpickup.com.